shugaban hukumar hana sha da mu'amala da miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA Kanada Mustapha Abdallah mai ritaya ya buƙaci jama'a da duk masu ruwa da tsaki da su hada hannu don a yaki miyagun kwayoyi a Najeriya. Kanada Mustapha Abdallah ya buƙaci hakan ne a lokacin da ya jagoranci lalata ton 14 na tabar wiwi a Ibadan.
We are thinking that the communities, the local governments, the governments, international governments should come together to include all the law enforcement agencies.
Kanada Mustapha Abdallah yace suna tsammanin jama'a, kananan hukumomi da gwamnati har da gwamnatocin kasashen waje da ma jami'an tsaro za su hada hannu don a yaki mu'amala sha da safarar miyagun kwayoyi a Najeriya. Shugaban hukumar ta NDLEA a Najeriya yace miyagun kwayoyi na da illa ga lafiyar jama'a kuma suna barazana ga tsaron kasa. Da yake jawabi a wajen lalata tabar wiwi din, gwamna Abiola Ajimobi na jihar Oyo ta bakin mataimakinsa da ya wakilce shi Chief Moses Adeyema ya ce duk wani fili da an kanka shuka tabar wiwi gwamnatin jihar Oyo za ta kwace shi.
Those who are caught, the land will be seized from them. Even if they have the certificate of occupancy, they will revoke it. They will be arrested, they will be prosecuted, and they will go to jail.
Gwamna Abiola Ajimobi ya ce da zarar an kama mutum ya shuka tabar wiwi za a kwace filin ko gonar, ko da suna da takardar mallakar filin ne za a soke ta, za a kama su, za a gurfanar da su a gaban kotu, kuma za a kai su gidan yari. Gwamnan na jihar Oyo ya buƙaci jama'a, musamman manoma, da su mayar da hankali a wajen noma kayayyakin gona da ake ci da amfani da su, su manta da noman tabar wiwi mai illa ga bil'adama. Wannan tabar wiwi dai an kama ta ne ga wasu mutane, kana kotu ta yanke hukuncin a lalata ta. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Gargadi mai gina ra min mugunta.